tun bayan fara kai harhare akan yan Afirka mazauna kasar Afirka ta Kudu ne dai aka fara samun zanga-zanga daga al'ummomin kasashen Afirka irin su Najeriya na neman daukan fansa akan harkokin kasuwancin kamfanonin kasar Afirka ta Kudu a Najeriya. Irin waɗannan kamfanoni dai sun hada da katafarin kamfanin sadarwar nan na MTN da tashar talabijin ta DSTV da katafarin shagunan alfarman nan da ake kira ShopRite wanda yake da rassa hudu a nan birnin Lagos tare da guda bakwai a sassan Najeriya daban-daban. Sai dai a wata sanarwa da kamfanin MTN ta fitar bai dauke da sa hannun madadanta na hulɗa da jama'a a nan birnin Lagos, Mr. Wale Goodluck ya ce idan zanga-zangar neman rufe ofishin kamfanin yayi kamari a Najeriya, ko shakka babu ma'aikatan 'yan Najeriya 6,000 za su rasa ayyukansu, a yanda wasu kuma 500,000 da suka dogara da kamfanin wajen gudanar da kasuwancinsu su ma za su shiga wani hali na ni'iya su. Babban jami'in kamfanin na MTN ya ce ma'aikata 'yan kasashen waje guda 12 ne kacal rike aiki a ofishin kamfanin a nan Najeriya. Sauran duk 'yan Najeriya ne wanda kuma abin sakawa a bakin salati zai iya tsaya musu da zaran an rufe wannan kamfani a Najeriya. Ko da yake kokarin jin ta bakin shugabannin wasu kamfanonin kasar ta Afirka ta Kudu irin su DSTV da kuma ShopRite a nan birnin Lagos ya sutura, sai dai wani mai sayayya da na samu a shagon ShopRite da ke anguwan Surulere mai suna Shola Akoka da ya taba zama a kasar Afirka ta Kudu ya shaida mini cewa baya goyon bayan daukan matakin rufe harkokin kasuwanci tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu.
I'm not totally in support, but what I think about that is that South Africans don't respect other African continents, and that only think South Africans believe on themselves that they can do without African continent.
Yace abin da ya sani shine ƴan Afirka ta Kudu ba sa mutunta baki, kuma mu ƴan Afirka ƴan uwan juna ne, kuma kamata ya su sani cewa sauran ƴan Afirka na taimakawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasar Afirka ta Kudu. Irin wannan ya taba faruwa a nan Najeriya tsakanin mu da ƴan ƙasar Ghana, inda aka sa musu karar tsana bisa hazakansu na neman abin yi.
You know, it happens in Nigeria before when some Ghanaians came to Nigeria. Why is a lot of Nigerians so lazy? You know, they don't want to do some certain things. They say they are ashamed of it. And Ghanaians were doing it and instead of making money. You know, some Nigerians have to say, Ghana must go, Ghana must go.
Abin da ya bata wa 'yan Nigeria da sauran al'ummar nahiyar Afirka rai dai shine saurin manta rawar da kasashen Afirka suka taka wajen kwatar 'yancin bakaken fatan Afirka ta Kudu, kamar da Alhaji Garba wazirin Sabaya ba Lagos ya shaida mana.
Eh, gaskiya ne ya kamata mu kishin kasanmu, saboda mutanen da ake kashe nan namu ne, ba 'yan Najeriya kawai ba, dukkan Afirka ce. Kuma Afirka ta Kudu din nan dukkan Afirka lokacin da suke neman 'yanci ba ƙasar Afirka da ba ta taimaka mata ba, da ƙarfin arzikinta da ƙarfin duk abin da za ta iya an taimaka musu. To don haka ina ganin ba wajibi bane su yi mu sakamako irin wannan. Don haka idan akwai wani matakin da ya kamata a ɗauka fiye da wannan, ya kamata a kaurace ma kayayyakinsu, a kaurace ma duk hulɗa da su.
Kamfanin na MTN dai na mai da martani ne bayan jerin zanga-zanga da wasu 'yan Najeriya suka gudanar a wasu jihohin Najeriya na neman a rufe kamfanin na MTN sakamakon hare-haren wariya da ake kaiwa a kan 'yan kasashen Afirka a kasar Afirka ta Kudu. Babangida Jibrin, murai Amurka daga Lagos a Najeriya.